Dawuda ya ce, Hakika ya zalunce ka saboda neman haɗe akuyarka cikin awakinsa, kuma lalle yawancin masu haɗa dukiyarsu, tabbas wasunsu suna zaluntar wasu, sai fa waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka nagari, su kuwa kaɗan ne ƙwarai, sai kuma Dawuda ya tabbata cewa mun jarrabe shi ne, sai ya nemi gafarar Ubangijinsa, ya kuma faɗi yana sujjada kuma ya koma ga Allah.